Sheikh Muhammad Awal ya yi wannan kiran ne a wata lecture da ya gabatar albarkacin watan Ramadan da aka gudanar a birnin Lagos. Malamin na addinin Islama wanda dan asalin Najeriya ne amma kuma yake zaune a ƙasar Amurka ya yi kira ga musulmai da kuma waɗanda ba musulmai ba a Najeriya da su koyi da zamantakewar da ke tsakanin mabiya addinai daban-daban a ƙasar ta Amurka domin ciyar da Najeriya gaba kamar da yadda tsari na Islama ya nuna da koya zamantakewar musulmai da kuma waɗanda ba musulman ba yake a ƙasar ta Amurka. Tambayar kenan da naiwa Sheikh Ahmed Muhammad Awal.
Amerika ne kowa san matsayin Amerika da musulunci da shauransu. Akwai mutanen kirki da yawa a ƙasar Amerika fiye da yake zato. Sa'annan akwai miyagun mutane kuma hasatan ma waɗanda ke kan matsayi, amma mafi yawancin mutanen Amerika mutane ne mutanen kirki saboda suna alawun dinmu, muna gine-ginen masallaci, sun ba mu inci garin mu zauna, muna da independent, muna da inci kai Amerika dai alhamdulillah. Ɗan kaɗan ne kuro suke irin wannan abubuwa musulunci kaza da kaza. To kai da aka ce a yi korin abin nan, a kori ma abin nan musulmai gabaki ɗaya da Trump ya faɗa ga mutanen Amerika abin da suka yi gabaki ɗaya ranar Juma'a garin duban airport sai da aka sallar Juma'a. Kuma su ɗin nan suke tsaye suka yi mana kariya, suka yi mana garkuwa, mu ci gaba mu sallamu kuma su ba musulmai ba ne. Haka mutanen Amurka mutane ne kwarai mutanen kirki, amma ɗan kaɗan na daga ciki wanda Kur'ani ya faɗa minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun, daga cikinsu akwai mu'mina akwai mutanen kirki.
To kuwa akwai wasu ɗabi'ai da musulmai da kuma waɗanda ba musulman ba ɗan Najeriya za su yi koyi da ƙasar ta Amurka? Ga dai malamin na addinin Islama mazaunin ƙasar ta Amurka Sheikh Ahmed Muhammad Awal.
Wannan manzo Allah ya ci mana bayaninsa kuma shi kansa irin zama da ya yi a cikin Makka hasatan ma a cikin Madina. Akwai Yahudawa, akwai musulmai, akwai masu addinin Kirista, akwai wanda ba su da addini, akwai munafukai, amma manzo Allah yanda ya iya ya zamana da su da kansu suke karɓar musulunci. Musulunci ba wai lalle sai ka je kai da'awa ba, halaye kwarara masu kyau fuskanka, zamantakewa, yi musu alheri da shauransu. To wannan shi ke sa mutane ke shiga cikin addini. Mafi yawancin sahabbai ba zallan wa'azi bane, zamantakewan da suka yi da irin waɗannan mutane wanda yake ba musulmai ba shi yasa musu yawa suke ƙasa addini. Haka Najeriya ubangijin Allah ya kafa wannan gari, wannan gari akwai albarka kaban daban-daban, addinai, kabilu, yare, azzibi, Allah ba mu abinda yake. Akwai mu nemi hanya da zamu zauna zaman lafiya mu da maƙwabtanmu, hasatan ma 'yan Kirista, yanda Allah ya faɗa wato mafi kusanta da ku musulmai su ne waɗanda suke da addinin Nasara, saboda mutane ne masu sauƙin al'amari, masu karatu, masu bincike, kuma ba sa da abin nan. Haka mu ɗauki wannan mu kafa wani mataka na musamman da za mu same su su shigo gare mu. Amma a ce wannan ba zan yi zuba faɗa-faɗa sai a rinka faɗa kullum, a'a, musulunci ba haka yi gwada mana ba.
Rashin fahimtar juna tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba na ɗaya daga cikin matsalolin da ke ciki wa Najeriya tu a ƙwarya. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.